kani gaza kin arewa dan ban jawa sarkin aikin gana John Dramani mama John Dramani mama shekara hudu na sigara gana kashi sweet course kuma babu promotion sigara gana ye kashi sweet course kuma babu promotion John Dramani mama John Dramani mama Dramani, Dramani, Allah. Dramani, Dramani, Mama. Akwaba, Akwaba, Dramani, Akwaba.